Kwanaki uku bayan da wani dan sanda mai mukamin ASP ya harbe wata lawyer mai jura biyu a birnin Lagos mai suna Barista Bolanle Rahim, yanzu da rundunar ƴan sanda ta bada sanarwar kama ASP Drambe Bandi na rundunar ƴan sanda na Ajiwe dake unguwar Aja a Lagos bisa tuhumar sa da kashe wannan lawyer. Wata sanarwa da kakakin rundunar Benjamin Hundai ya fitar a yau ya ce tuni kwamishinan ƴan sanda na jihar Lagos ya bada umarnin a aike da shi sashen binciken manyan laifuka na rundunar da ke fanti a Yaba domin yi masa tambayoyi. Bincike dai ya nuna cewa wannan ba shine karan farko ba da ake samun rahotanni na kisan kai daga bangaren ƴan sanda a wannan tasha dake Aja, domin ko a farkon wannan wata ma dai wani ɗan sanda ya harbe wani mai suna Gafaru Ibrahimu har lahira, inda kuma har yanzu ba a gano ko wane ne ya yi kisan ba. To koya masu fafutukar haƙƙin bil'adama ke ganin wannan lamari na kisan gilla da ƴan sanda ake zargin na yi? Kwamrar Musa Jika mai fafutukar haƙƙin bil'adama ne.
Faru a jihar Lagos na dan sandan da ya harbe wata mata kuma tan malauya ce. Wannan abun bakin ciki ne kuma abun takaici, wanda yake kaga yana daga cikin dabi'unsu da yasa wadansu mutanen suke kyamatan su, wanda yake mu muna kallon kaman ya kamata a binciki kokolwan mutumin nan kuma a binciki a wani yanayi ma yake, a yanayi ne na maye yayin wannan harbin koko lafiya shi kalau kafin a tabbatar da hukunci a kansa.
Kashe lawyer Mrs. Bolanle Rahim da dan sandan yayi dai ya jawo ni daga ƴan Najeriya, shi kuwa har da gwamnatin jihar Lagos Babajide Sanwo-Olu da babban sojojin jiran ƴan sandan Najeriya Usman Alƙali Baba, wanda ya alƙawarin cewa za a dauki matakin da ya dace akan wannan ɗan sanda. To ko wani mataki masu fafutukar kan ke ganin ya kamata a dauka akan irin wannan ƴan sanda? Ga dai Kwamrar Musa Jika.
Hukumar ƴan sanda na ƙasa ta dauki mataki na bincike, na biyu kuma ita kanta gwamnatin ƙasan ta yi bincike na dalilin da isa wannan ɗan sanda ya harbi wannan mata, domin babu wani hujja, ba wani jami'in tsaro da aka bashi dama na ya kashe wani mutum a bisa kowane irin dalili, sai dai idan kotu ne ta yanke hukunci ta tabbatar da kuma laifinsa, shi ma din ma sai an bi matakai kafin a kai ga maganar cewa za a harbi mutum. Amma haka kurin ka kalli mace ne ka harbe ta, mu ba za mu bar wannan ba, za mu ci gaba da bincike har iya inda karfin mu ya kare.
Ko shekaru biyu da suka gabata ba dai zargin da ake wa ƴan sanda na kisan gilla ya haifar da zanga-zanga da aka yi wa lakabi da suna NSAS, musamman ma dai a nan birnin Lagos. Abin ya ci firamare Amurka daga Najeriya.